Jakada ayyadao labari isa daga na rayi zuwa kawo alheri kaunar ubangiji malam sai dai kallo tashi daga kujeran nan ga sarki ya danno yau zamu kwanta lafiya shi zai kula da mu ai zamu tashi lafiya shi zai tana da abinci dare da safiya shi zai kula da mu malam koda muna kan tafiya shi yace mu je ayana tare da mu damu wayin mu sai da su yi ne ishe da mu shi zai aiko da ruhu mai tsarki ya bi da mu shi ke bamu iko koda mun ga su miyagu baya canzawa in yace zayayi kuma baya karyawa alherinsa gaskiya ce kuma malam baya karewa idan ya fada baya karya kuma shi ke cikawa baya karya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari Kariya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari yau duk ina dan jinjiri na san wata rana ni kan ai zanzamo attajiri na san dukan duniyan kuma dole za a ji da ni ganin nan na daina bara wane wani almajiri Yesu shine nagari wanda yayi nasara malam ai sai wanda yayi ladabi ga mama na tana zama tana faman alfahari dan ta san aikin ubangiji kullu yau mai zamu yi shi ya bamu iko mu taga kanku na mai kuma har madamu ci zai shi yace mu roka mu kwankwasa kuma zai bamu shi yace zai kunyarta da makiyama da dinmu yau Yesu Kristi zamu bi dan yayi mun gani kuma ai babu wata tantama har abada alkawarinsa kuma za ta bayyana ba mai canzawa haka za ta bayyana har martika baya kariya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari baya kariya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari baya kariya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari baya kariya alkawarin Yesu Kristi gaskiya ne alkawari
zamu sai gida zamu sai mota zamu kwanta lafiya ba wata cuta ba.